addu'a ta 83 hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wannan kuma jama'a sau bakwai ake hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, sau bakwai da safi, sau bakwai da yamma, sau bakwai da safi, sau bakwai da yamma. Ibn Sunni ya rawaito wannan hadisin da Imam Abu Dawuda kuma isnadi ne wanda yake ingantacce kamar da Shu'aib al-Ma'ut, Allah ya masa rahama ya inganta shi. Abu Darda'i shine sahabu wannan hadisi, ya zo a riwaya a hadisi manzo Allah yana cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a sau bakwai da safi, sau bakwai da yamma, to Allah tabaraka wataala zai bashi kariya ya isan masa dangane da damuwar duniya da damuwa ta lahira. Duk wanda ya karanta wannan da safi bakwai da safa da yamma, to Allah ya bashi tsaro, ya bashi kariya, Allah kuma zai kiyaye shi da dukkan sharri da tasirin bakin ciki da damuwa na duniya da lahira. Hasbi Allah, ubangiji na ya ishe ni, shine hasbi Allah. Kana nuna ni kam ai Allah ya mun ya ishe ni, Allah ya ishe ni. Hasbi Allah la ilaha illa huwa, ba inda abun bautawa da cancanta in ba shi ba. Alaihi tawakkaltu, kuma ni gare shi na dogara, yani alaihi aitamattu, da shi na jingina, da shi na rataya, a jikinsa nake dosana tabaraka wataala. Shine alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, kuma shine ubangijin al-arshi mai girma, shine ubangijin al-arshi mai girma, mana al-arshin da yake daidaituwa a kansa.